Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun kai ziyara garin Buffalo da ke jihar New York a ranar Talata. Don yi wa iyalan bakakin fatan nan goma da wannan bindiga ya kashe a wani kantin cefa ne a ranar Asabar din ta gabata ta'aziyya. Lamarin da ya sake tada muhawara kan samar da dokokin da za su takaita mallakar makamai. Yau kan wannan batu shirin zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun kai ziyara garin Buffalo da ke jihar New York a nan Amurka don yin ta'aziyya ga iyalan bakakin fatan nan goma da wani dan bindiga ya harbe har lahira a ranar Asabar din da ta gabata. Biden dai ya dora alakin aukuwar wannan mummuna al'amari akan kafafen yada labarai, ƴan siyasa da kuma kafar yanar gizo, wanda ya ce su suke yada aƙidar nan ta masu rajin ganin an fifita farar fata wanda dan bindigar ya araye ya yafa. Iyalan waɗannan mutane goma da aka kashe sun shiga yanayi na kunci da zulumi bayan aukuwar wannan al'amari. A makon da ya gabata ne Celestine Cheney, ɗaya daga cikin waɗanda dan bindigar ya harbi, ta yi bikin murnar zagayewar ranar haihuwarta. Sai gashi ƴan uwanta suna zaman makokinta a wannan rana. Wayne Jones shine ɗaya tilo da Celestine ta haifa.
I'm Celestine Cheney's only son. Only child.
Yace ni ne ɗaya tilo ga Celestine Cheney. Game da abin da nake ji, fushi ne da zafi a cikin zuciyata.
Anger. Hurt.
Dan bindigar da ya shiga shagon cefanin da ya bude musu wuta ne yana kuma daukan aika aka da yake yi a bidiyo yana yada wa duniya. Wani ya kara da cewa da farko sai ɗaya ya harbi mahaifiyata tana kwanci a ƙasa, sai ya je ya kara loda harsashe a bindigar ya dawo ya kara harbin ta. Shi dai wen a kafar intanet ya kalli yadda aka kashe mahaifiyata sa dan shekara 18 Peyton Gendron, wanda shi ake zargi da yin wannan aika-aika, ya bayyana a gaban kuliya sanye da wata rigar asibiti, ya kuma ki amsa laifin wannan ɗan yin aiki da ya aiwatar. Hukumomi sun ce ya rungumi aƙidar nan ce ta masu rajin ganin an fifita farar fata a yanar gizo. Ya kuma yi amanna cewa bukaken fata na ƙoƙarin su mai gurbin fararen fata a Amurka. Wannan fahimta ta ɗan bindigar ta yi daidai da wacce ɗan bindigar nan na New Zealand ya bayyana, wanda ya buɗe wuta kan wasu masallatai biyu a shekarar 2019, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum 50. A ranar Talata da ta gabata, Biden da mai ɗakinsa Jill suka je yin ta'aziyya ga iyalan mamatan, inda suka gana da su a cikin sirri, sai kuma daga baya ya fito ya yi wa duniya jawabi.
What happened here is simple and straightforward: terrorism. Terrorism. Domestic terrorism.
Biden ya ce abin da ya faru ba wani abu bane illa aikin ta'addanci. Wannan ta'addanci ne irin na cikin gida, wanda aka aikata saboda tsabar ƙiyayya, wanda kuma kafafen yaɗa labarai da kafar intanet suka cusa zazzafar aƙida a kan fasatattun mutane da ke fama da kaɗaici, waɗanda suka yi amanna cewa za a mai gurbin su da wasu mutane da ba sa kama da su. To kamar yadda takan faru a duk lokacin da aka samu irin wannan mummunan al'amari, wannan harbi na garin Buffalo ya sa masu fafutukar ganin an takaita mallakar makamai a Amurka cikin sauki. Sun kara yunkurowa, inda suke nuni da cewa abu mafi sauki a Amurka shine sayan makamai. Brian Brown shine magajin garin na Buffalo.
It should really say to us that there should be sensible gun control in this country.
Yace wannan lamari ya nuna mana cewa ya kamata akwai bukatar a samar da kwararren matakan sayan makamai a kasar nan. Irin wannan abu zai iya faruwa a ko ina a kasar nan, a binni, a wajen birni, a ƙauye, babu inda ya tsira.
Suburban, rural, it does not matter.
Akalla ire-iren waɗannan hari hudu suka faru a ƙarshen makon da ya gabata a sassa daban-daban na Amurka, ciki har da wani da aka kai kan wata mujamiya a California, kuma dukkansu an rasa rayuka. Juwan Cheney, ƴar uwa ce ga Celestine da ta rasa ranta a wannan hari.
My sister survived breast cancer and 3 aneurysm surgeries.
Tace ƴar uwata ta yi nasarar warkewa daga cutar kansar mama har sau uku. Daga zuwa shago yin cefane, wani ya harbe ta. A cewar Wen, dade tag da Celestine ta haifa.
We all just people.
Dukkan mu mutane ne, kuma kai ma mutum ne, an san cewa wani zai shiga yanayin kunci idan baka nan, saboda ba za ka taɓa dawowa ba. Masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wata Juma'ar idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a manadin Laurel Bauman da Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa, a yi hutun ƙarshen mako lafiya.